Kinda shady, baby.
It's Tribe, the music flex.
Say now what I emata abu. Say now what abu. Nigga danzina re. My dear baby abu emata abu. Say now what abu. Nigga danzina re. Sana jinsanti. She is sanina susuche. Me ya ke renti, me ya ke sanda munti. Ni ina senti, bani so inju kupenti. Abu zanta ho gwenti, dana shara hawayenti. Emata, zainaba abu, emata abu. Ala zainaba abu, me gadan zinari. My dear baby abu, emata abu. Zinari, so sanadi, she is sunny, the camera. In your aurenti, is a mini er baby. Bang is in it, in your sunchang aurenti, the yayena, sisuka was a dajinti. Niki and a gun, Zainaba abu, emata abu. Mega danzinari, my dear baby abu, emata abu, Zainaba abu, mega danzinari. Panikal mar sunaya, sana baki kalaman so, yaya sharadum makiya, ani abu kinaraina, kinaraina, mazazoguna, sana kai ki garin pura so. Yaya adalilin so zana baki alawar so mu sha madara Zainaba abu